أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كفركم وتسادوا أولنا مسلاة متارة البركة مسجد عثمان بن عفان دنشي كبدا كراتمنا عمدة الفقه واللفاوة الموفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى wannan shine majalisin mu na 52 a cikin karatun wannan littafin muna biyu ga watan Rabiul Awwal hijira daga Makka zuwa Madina 1447 wanda yake daidai da 25 ga watan 8 a kalandar Bature 2025 idan ba manja ba sati da ya gabata mun zo karshen littafi wanda yake mana bayani akan zakka mala ya kawo mana duk abin da ya shahi al'amarin zakka wanda ya kamata yaushe ya kamata a wutar da ita sharuɗɗukanta waye ya kamata ya ci su waye wanda basu kamata su ci ba alhamdulillah an fahimta abubuwa yau da iko Allah za mu tashi sabon littafi shine malamin zai mana bayani akan azumi kasancewar malamin yana jirantawa ne karkashin hadisi Abdullahi ibn Umar bayan zakka sai azumi kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata shine malamin yake cewa wa yajibu siyamu ramadana ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin ala sawmi wa yu'maru bihi as-sabiyyu idha ataqahu wa yajibu bi ahdi thalathati ashya'a kamal sha'ban wa ru'yati hilal ramadana wa wujudi ghaym aw qatr laylat al-30 yahulu dunahu wa idha ra'a al-hilal wahdahu sama fa in kana 'adalan صام الناس بقوله ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين ولا يفطر إذا رآه وحده وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطر وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة وإن اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه وإن وافق ما قبله لم يجز ما لك يتوى يازمنتو واجبي أزمتوة الرمضان إذا متن يكسنتي مسلمين يا بلغا يا تكهنك ليش كوكو مينا تكهنك ليش kuma yana iya yin azumi wannan sune sharuɗɗuka guda hudu wanda duk wanda ya cika wannan sharuɗin to azumi ya zamanto wajibi a gare shi bala yace wa yu'maru bihi sabiyu idha ataqahu wajibi ne a umurci yaro in dai yana iya yin wannan azumi wa yajibu bi ahdi thalathati ashya'in shi wannan azumin yana zamantawa wajibi akan kowa da kowa ko akan wa'innan mutane guda hudu wanda malam wanda ya ambata mana idan aka samu abubuwa guda uku yace na harko kamalu sha'ban takawatan sha'ban na biyu ru'yatu hilal ramadan ganin jinjirin wata na ramadan na uku wujudu ghaymin aw qatrin laylat al-30 yahulu dunahu yake cewa a samu wani gajimare ko wani gilgije ko kuma a samu wata kura a daren 30 kenan yin 29 dalan daren 30 wanda ya shamakance mutane su samu ganin wata zamu zo zamu yi bayani akan haka yace wa idha ra'al hilala wahdahu inda ace a cikin gari mutun dai lakkan zai ga jinjirin wata yace to saba azumi ya zamanto wajibi game da wannan mutumin ya azumce shi koda al'umma bata yarda ba bata amince ba koda bata yi ba wannan a mazhabin Hanabila yace fa in kana adlan idan wannan wanda ya ga watan nan adali ne yace saman nasu bi qaulihi mutane za su yi azumi da fadar shi kenan idan yazo ya bada labarin kowa za ya dauki azumi kamar yanda sunna ta karantar yace wala yufsiruna illa bi shahadati adlaini kuma idan aka ce an ga ko idan watan ramadan ya kai 29 yace baya yuwa a ajja azumi ko a sallace har sai an samu shahidai ko wai ko wani mutane guda biyu wanda shaidu guda biyu wanda suke adilai sun ce sun ga wannan wata ita ma masala ce wanda malamai suke sabani a kanta yace wala yufsiru idza ra'ahu wahdahu kuma idan shi kadai zai ga watan nan dukkan gari a tattare a watan ne karshen wata din Shawwal ne ake nema aka ce shi kadai ya gani to mutane ba za su aje azumin su ba danganin watan shi kadai shi ma za mu zo bayani akan haka yake cewa wa insa bi shahadati 32 yawman idan suka yi azumi tsawon kwana 30 da shahada ko da shaidan mutum biyu yace afkaru za su warware azumin su ko za su sha azumin su ko za su ajja azumin su wa in kana bi ghaimin ko da ya kasance da kai wani gajimare au qaulin wahidin ko kuma hadan mutum daya yace lam yufiru ba za su ajja azumin su ba illa an yarahu fasidi idan sun ga wannan watan au yukmilu al-iddata ko kuma su cika lissahin kwana 30 nan ma la yake cewa au qauli wahidin wa in kana bi ghaibin au qauli wahidin lam yuftiru illa an yarahu masala ce wanda yake mai zaman kanta insha Allah cikin sharhi zan mu zo bayani akan ta yace wa idha shtabahatil ashhuru ala al-asiri idan watanni suka rike cewa wanda yake fursunan yaki ne wani ne aka kama shi aka kai shi wani wuri bai san ba lissahin kwanukan wata ba yace to abinda za yi ta harra sai ya kirdada an ya ko yau ba dai muke ga watan ramadan an ya ko watan ramadan ba ya shiga ba yace wa sama sai ya azumin shi na watan ramadan yake cewa fa in wafaqa ash-shahru idan yayi dace da watan yace aw ma ba'dahu ko kuma abinda yake bayan watan ajza'u ya wadata sumi watan ramadan yayi dace da shi alsayin shi a an kama shi rana kaza kuma kasar da aka kai shi kasa ce wanda take ba ta musulmai ba yace to sai kirdada rana kaza ina sa ran a yanzu a wannan kasar da nake ciki ko a matsayin fursunan yaki yanzu na nayi kwana 30 kuma a lokacin da aka kama ni sha'ban yana da kwana 1 kidan misalin yanzu kenan dai ne ga watan ramadan aka yi kirdado yayi azumin shi in ma bai samu ba in dai bayan watan ramadan ne yayi kirdada watannin suka rikice mai yace azumin shi yayi yace wa in wafaqa ma qablahu yace inda ba zai yi dace da abin da yake bayan watan ramadan kamar watan sha'ban sai yace kai ina kyautar san azumin shi ga watan ramadan yace idan yayi lam yujzu wannan azumin bai yi ne ba bai wadatar da shi bai biya ba abin da yake kanshi ba wanda yake wajibi dalili shine ita ibada kullum ba a yinta sai idan lokacin ta ya shiga in lokacin ta bai shiga ba babu hira'in inda ko bayan lokacin ta ne zai yi to azumin ya wadata malam ne kawo bayani akan littahi ko kuma zai mana bayani akan littahin azumi wanda a cikin shi zaka ga hukunce azumi ainihin menene ma azumin yaya ake azumin wasu matsaloli ne wanda ya kamata a ce ka fahimce su duddan azumi idan Allah ya sake kai ka gyara abinda ya kamata ka gyara a cikin shi aslan idan an ce azumi as-siyamu halal larabci shine ake kira da al-imsak kamewa duk lokacin da mutum ya kame akan kaza ina iya cewa waye nan na kame amsaktu al-akhdh jawalati na kame daukan wayata shikenan ana kiran shi da ko kuma kamar yanda a hada ta maryam mai ma'ahiya annabi isa alaihi salatu wassalam lokacin da aka mata guzahe ga ta nan ta samu da tace bata san baya za a yi ba wannan al'amari ne mai tsanani kan koma gida kura ta biyo baya sai ubangiji yake ce mata in mutanen ki in sun tambaye ki ya akai kurum ki ce inni nazartu lirrahmani sawma ai na yi addawal kurum ni yau azumi yau niki banna azumin ba azumin ci da sha ba azumin magana ni banna ma kowa magana falan ukallimal yawma insiya a yau ni dai ba zan ma kowa magana ba kurum ki dauka ki kai da shi kasa ki dauka ta zo bayan gari kowa ya san abinda abinda yawa kana tsankanin murin da jibril
kai tsaye ta zo bayan gari kurum sai ga bata masalaha basharin sawiya qala inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya kurum sai ga wani mutum nan albanta ta zo ta biya bukatunta a bayan gari ga mutum nan abin da ba a saba gani ba sai ke cewa ina neman tsarin ubangiji mai rahama da kai in dai kana jin tsoron Allah ka shafa mun lafiya sai ke cewa a innama ana rasulu rabbiki li ahbalaki gulaman zakiyya ai ni manzo ne daga ubangijin ki dan aike ne an aiko ne miki albashir ubangijin ki zai miki kyauta ya miki baiwa ta wani yaro wanda yake mai kahin hankali karum kai tsaye he gashi nan tiki ya dawo ubangije yayi kusa ga tiki nan aka ce mata huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqid alayki rutban jariyan fakuli washrabi wa qarbi ayna fa imma tarayinna min al-bashar ahadan faquli inni nadartu lir-rahmani sawna falan ukallima al-yawma insiya kurum ga yaro yazo annabi isa yazo duniya aka ce mata ta ci ta sha saboda cin dan dabino lokacin da aka aihuwa yana karawa jiki karkashashi a lokacin nan aka ce mata ta ci ta sha in ta ga wani wanda take zargin zai mata wani izgili ko kuma a zai wadi magana banza akan ta da ce kurum ni na dau addawal yau ba zan yi kowa azumi ba na kame baki na akan magana shine lokacin da ta zo da da ana tsangoma ana cewa mu dai sanin da muka miki ma ka da abokin mura a saukin goma ka da ummuki bakayya yake Maryam mu dai a sanin da muka yi mu aiki mutum arziki ne ko mu aiki ba ta kasance mutum ya banza ba kuma a lokacin nan sai annabi Isa aka mai ilhama al'amari ne na ubangiji sai gashi nan yana inni abdullahi atani alkitaba waj'alni nabiyya waj'alni mubarakan aina ma kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yakun wa barran bi walidati wa lam aku jabbaran shaqiyya wassalamu alayhi yawm wulidtu wa yawm amutu wa yawm ub'athu hayya ya musa takaitaccen bayani shi innan daga gun ubangiji ne al'amarin shi al'amari ne wanda yake kurum an riga ya aniko zume shikenan kurum aita takiyya ba shi ba muke kan shi ba nan an kawo hikaya akan al-imsak yana nihin ko as-sawm shine kamewa sawa'un akan magana akan wani aiki da kake aikatawa akan ci da sha ko kuma wani abu makamanta haka idan muka koma bangaren shari'a shine malaman shari'a suke cewa ai abinda ake cewa azumi shine at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil-imsak an al-fatarat min tulu'il fajr ila ghurubish shams shine bawaye ya dau aniyar yin ibada ya kame bakin shi akan duk abin da za su iya warware mi azumin shi shine in ma ci in ma sha in ma kusanta iyali in ma kaza duk abin da aka hana ka wanda suna iya kai ka su warware maka azumin ka ka kame kanka da shi za ka fara ne daga ketawa al-fajr har zuwa faɗawar rana shi san ya ubangiji nan dai aka kawo ya ce wai daga hokkita wa alfujr har zuwa ma da warana ubangiji yake wai wa hilal lakum layla dasiyamin rafasu ila nisaikum munna libasu lakum wa antum libas har zuwa alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum mataba alaykum fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyad min alkhaytil aswad min alfajr thumma atimmu siyama ila al-layl lokacin nan azumi a harkon al'amari shine in ka zo kurum tsankanin magariba da isha aka baka damar ka danyi abin da zakai bayan shi ƙara kamewa zakai kazarci yace sai daga baya ubangiji yace alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum ubangiji ya sani kuna ha'in da kawunan ku ana ta kuskus ana ta waye ana ta waye yace to a yanzu fa'afa ankum ubangijin ku ya muku rangwame yanzu ku tayi kusadi da iyallanku ku ci ku sha har zawwa ke tawwa alfitar daga lokacin nan zaka kame har zawwa fadawar rana idan rana aka ce maka ta fada azumin ka yayi kuma ka ganin da yake maka bayani yake cewa al-mufattirat shine duk abin da zai iya warware maka azumi kuma idan muka leka zamu gani azumin nan rukuni ne daga cikin rukunin musulunci kamar yadda ubangiji yake bayyana kutiba alaykumus siyam kama ku ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wanda kuka yi imani lalle tabbas ubangijin ku ya farlanta muku watan azumi azumtar watan ramadan kamar yadda aka farlanta wa al'ummu wanda suka gabace ku ko kun samu takawa meye takawa shine azumin nan zai saita bawa halin da yake yi a jiya watan sha'ban ya dawo ya saitu shine sallah shine kafe bakin shine kaza meye ake so a tarbiyantar da kai a cikin wannan watan abinda da kake yi ka saba da lalle koda baka yi su ba a rayuwarka ba kai koda mu ba hata ne ko kuma abu ne wanda suke makruhi kana iyawa kai ne zai sai ba sai ga yi su ba ana so ne a tarbiyantar da bawa karkashin haka sai sanya malamai suke cewa dalilin kasancewar shi rukuni duk wanda yayi jayayya akan mujibcin shi akan shi to wannan mutumin tabbas ya riga ya kafurta wanda yace a mun mun yarda da komai amma dai azumin nan mata guda ta tsaya kurin ba a ci ba a sha ba kai mun goma ci wannan lissafi to idan yayi jayayya akan haka tabbas wannan mutumin ya kafurta ko kuma a wanda ya bar shi kurin dan renin hankalin mutane to shi ba a ce ba ya kafurta ba ya yarda azumi wajibi ne yayi shi amma dai saboda renin hankalin mutane a mi gaskiya in nace kaza zai ki kaza zai same ni ya amince lalle yana daga cikin abin da aka farlanta mi ya san da wajibi ne a gare shi amma dai kurmu renin hankali yace a ni ho ba nayi ba kaza da kaza to wannan kuma za a sannafa shi a cikin layin fasikai daga cikin fasikai na al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda malumai suka tayi akan haka wansu daga cikin malumai ma suka ce a wanda kurum din renin hankali ya bar shi yace ana iya sanya shi daga cikin wanda suka yi ridda ya riga ya fita daga cikin musulunci su sun zazzafa da yawa haka idan muka leka zan mu gani da akwai nasussuka na shari'a wanda suke karantar da mu irin fadala ta azumin watan ramadana akwai hadisi wanda sahihain zaka same su mu yan bukhari da muslim sun mutarba su kamar yanda lafazi imam muslim afwan wanda yake bayyana ma yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa mana yake cewa kullu hadisi ne kullu sai kullu amal ibn adam yudha'afu yake cewa dukkan aikin dan adam da zai ke aikatawa ana lullumkame shi duk abin da zakai ka tabbata hawo ba na dadi za a baka ba an baka 10 a 10 nan in ubangiji ya ga dama ya kai maka 700 in ya ga dama daga 700 ya limka maka iya abin da ya ga dama yana lekawa ne menene ka kudurce a cikin zuciyarka ayaya kai ibadar nan dalilin me yasa ya kai wannan ibadar za a lullumka maka iya limkin balinkin shine nan yake bayyana mana yake cewa dukkan wani aiki da dan adam zai aikata ubangiji shi yana lullumka mai wannan aikin yake cewa alhasanatu asharatu amsalha ila 700 yake cewa duk aikin kirki da zakai wanda ubangijinka zai karba zai baka lada guda 10 yace ladan nan guda 10 ubangijinka yana iya limka maka shi zuwa 700 yake cewa qala Allahu azza wa jalla manzo Allah yake cewa ubangijin mu madaukakin sarki yana cewa illa sawma fa innahu li sai dai azumin shi wannan an mai exception bai cikin wancan lissafin 700 zuwa abinda ubangiji ya ga dama yace shi wannan nawa ne wa ana ajizi bi ni nake sakantawa bawana gurgurdan abin da naga dama a wani hali yayi wannan azumin yaya yanayin shi a lokacin da yayi azumin yaya ya kiyaye dokokina bai kiyaye doki gurgurkina ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin da Imam Ahmad da Imam Darimi suka wutar ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa rubba sa'imin hazzuhu min siyami aljuhu wal atash yace da yawa daga cikin masu azumi raban shi ko kasan shi ko irin abin da zai samu a gun ubangiji shine wannan kishin da wannan yunwar da yayi ne yana yi shine kadai rabon shi bai da komai a gungun ubangijin shi wa rubba qa'imin hazzuhu min qiyamihi as-sahar manzo Allah yake cewa takanyi kuma wanda zai tsaya ayi fafutuka tarawih da shi qiyamul layl da shi ba abinda zai samu illa rashin barcin shi wannan tsayuwar wannan da yayi bai da ladanta a gungun ubangiji shi sanya ubangiji yana lekawa ne wa ana ajizi bihi ni zan sakantawa bawa na gulgudan abinda naga dama saboda wannan bawan nawa ya da'u shahawatahu wa ta'amahu min ajli ya bar cin shi ya bar bukatuwar shi a wurin iyallan shi yace ba dan komi ba kurun dan ya tsaya yi mun azumi yace to dan haka ni zan mai wata recompense wanda ni kadai na san abin da zan bashi shi sanya manzo Allah wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana yake cewa lisaimi farhatani farhatan inda tifna farhatan inda fitrihi wa farhatan inda liqa'i rabbihi yake cewa wannan hume azumin ba yana da wa'ansu farin ciki guda biyu duk wanda yake azumi wannan farin cikin guda biyu tabbas in dai dan Allah yayi ya kiyaye dokokin Allah lokacin da yake cikin azumin nan wannan farin cikin guda biyu tabbas ya same su saboda wanda ya wadi mana mai gaskiya ne abin gaskatawa yake cewa farhatan inda fitrihi wa farhatan inda liqa'i rabbihi kayi azumi kayi ne da yunwa an kawo maka kayan marmari an kawo maka kaza an kawo maka kaza kana jin dadi kake bude bakinka yace kuma babban jin dadin shine lokacin da zamu hadu da ubangijin mu lokacin da azumi zai zo yace ubangiji na hana shi cin abinci a rayuwa na hana shi tsawon yini ci da sha dan ubangiji haka ubangiji ka bani ceton shi za a kai ka kalashe inu al'arshi da kai wata kofa wanda aka tanada ta ana ce mata ar-rayyan za a ce ku zo ku shiga wannan ita ce kofarku ba wani wanda zai shiga aljanna ta wannan kofar in dai bai siffanta ba da yawaita azumi ba game da ubangiji shi ba Allah sanya muna daga cikin su haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana wa lahulufi fihi atyab inda Allah min rihil misk yake cewa kaga warin wannan dubi na bakin mai azumi yake cewa wallahi yahi kamshi a gun ubangiji na daga iska almiski ba wannan almiski ba irin wanda yan kaso miski sai da a almiski na gun ubangiji to ka gani wannan ba karamin gata bane wannan doyin da bakinka zai yi lokacin da mareta ta yi bakinka ya jirkice ga yunwa ga kishi wannan abin da zai ringa hutawa a gun ubangiji yayi karhi yayi kamshin almisri aka duk wanda yake da kokari yayi kokari ya aikata kuma ita ibada azumi lokaci gare ta idan lokacin ya kai to wallahi kana kallo sai dai kaga ana yi an manta lissafin ka ta sanya wajibin mu ne ko yana ɗaya daga cikin abin da ya dace mu ma kan mu tambili shine mu ribanci damar da ubangiji ya bamu kamar rashin damar ta su kana kallo zaka gani mutun yana kokowaye amma dai bai iyawa Allah ƙara masa lafiya haka yana da kyau ga mai azumi ya nisanci dukkan wani abu wanda za su iya warware mai azumin shi ko za su iya lalata mai azumin shi kamar ci da sha da kusanta iyali ko kuma barin sallah wadda take wajibi lokacin da mutum yake azumi ko kuma ma bayan azumin wannan duka suna ɗaya daga cikin abin da za su iya warware mai sallah idan warware mai azumin shi saboda ita barin ma sallah aslan abu ne wanda yake hutar da mutum daga cikin addinin musulunci abu ne wanda yake hutar da mutum daga cikin addinin musulunci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa yake cewa al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafara alqawlin da yake tsankaninmu da su kafure shine sallah duk wanda ko ya bar wannan sallah hakika ya riga yi ya kafarta za a bashi za a kiraye shi jagoran al'umma na musulmai zai kiraye shi ya tsare shi ya bashi abin sallah ya bashi ruwa yace mai to muna jiranka a bashi iltimatum na kwana uku in bai yi ba a yanke kan shi a huta lissahin shi saboda ya huta daga cikin addinin musulunci haka yana daga cikin abin da ya zamanto wajibi na mai azumi ya nisanta shine duk abin da zai tauye mai daga cikin ladan shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana a riwaya ta Imam al-Bukhari yake cewa man lam yada qawla zuri wal amali bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai bar fada ta ƙarya ba yace da aiki da shaidar zir to Allah baya buƙatar rashin cin shi da rashin shan shi kuma wannan wada ta ƙarya ƙaulun zur kaga ƙarya tana cikin ta giba tana cikin ta annamimanci yana cikin ta zage zage ko tsine wani musulmi yana cikin ta haka duk wani abu wanda zai kai bawa zuwa ga rauni wurin yin sallah yana ciki wajibi ne ga mai azumi ya nisanci haka ko kuma ya kasance mutum yana azumi amma dai duk wani kayan da aka haramta a aikata ko kayan saidawa na haramun zaka same su suke aikatawa yana azumi amma dai yana kai kawo wurin femi Niger ya ciro ya ga abin da zai ci kaga wannan kasan baya da azumi baya da azumi wannan da cin riba ko kuma a jin kide-kide da wannan insa duk irin wannan abubuwan suna iya tauyewa bawa ladan shi ko kuma ya samu wani abu daga cikin ladan ko kuma ma ubangiji ya haramta mai samun ladan ko kuma abin da ya shahi irin huce gona da iri da ake yi lokacin da ake azumi ka gani an kawo abin da haidai a zubra shi shara wannan al-israf akwai da cikin malaman da suka kawo suke sharhin hadisin suke cewa hatta da israfi huce gona da iri wurin abin da za a ci akai ba a ba wani ya ci ba akai da zubdawa yace shi ma wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai tauyewa bawa ladan azumin shi akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a ce wajibi ne mu kiyaye su in muka ce ma'aikatan su tabbas za su kata mana azumin su kuma haka wajibi ne ga wanda zai yi azumi in ma azumi na watan Ramadan ko azumi na kafara ko azumi na ramuwa wajibi ne mutum ya kulli aniya dittin cikin dare kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana la yasumu illa man ajma'a siyama qabla al-fajr babu azumi sai ga wanda ya hada niyya kamun lokacin kamun al-fajr yake to haka can wancan riwaya yake cewa mallam yubayyita siyama ila al-layli fala siyama la duk wanda bai dauri aniya ba daren shi ba da zai yi azumi ba to bashi da azumi irin wannan azumin watan Ramadan da azumi na kafara da azumi na ramuwa wajibi ne mutum sai ya musu niyya amma dai azumi na nafila wannan an baka dama kuma da kai dalili wanda riwaya ta Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana shigowa gida kamar yadda Aisha take bayyana mana idan ya shigo zai tambaya yace mi gare ku na kari a ce wallahi babu komai yace to dama na huce dama binciko ni wani huce da azubira ga wannan hali na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai ma aka sannan ta maka haka in zaka huto ko kai jinkirin mutuwa ko wani abu ya shagaltar da kai haurin 11 12 ai gurbi yomi aka huce a huce da azumin ba amma dai da kai malaman da suke cewa irin kamar azumi na litinin alhamishi ko azumi irin na ayyamul bid suka ce yana da kyau a ce mutun ya kurunta aniya a daren shi idan zai yi musu amma dai irin wannan azumi na nafila ashwaiyan lokaci zuwa lokaci mutun yana iyawa yayi azumin shi kada mu tsawaita bayani akan azumi mu shiga cikin karatun mu malai yake cewa wa yajibu siyamu ramadanin ala kulli muslimin wa azumin watan ramadani yana kasancewa wajibi akan kowane musulmi kaga na harko ya kasance musulmi wanda ba musulmi ba babu hira azumi akan shi sai dai shi ma ana kiran shi da yazo yayi azumi koda yayi azumin to ubangiji shi ba zai amsa ba dalili bai bude ba bai amshi kilan shiga wannan addinin namu na musulunci ba dalili akan haka idan ka koma cikin suratul mudassir za ka tambaye su idan gobe kiyama mala'iku za su tambaye su ko kuma ubangijin ma zai tambaye su ma salaka kun fi sakar wai ku ya aka yi ku aka same ku aka zince ku a wutar jahannama ce kai ai lam nakum minal musallina ai mu innan ban kasance daga cikin masu sallah ba su waye kahurai ne bin kasance daga cikin masu sallah ba walam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudhu mal khairin wa kunna nukazzibu bi yawmid din hatta atana al yaqin ai mun kasance muna cikin wannan halin ba ma badawa ba ma tiyasuwa ba ma kai hayya kai ma ƙaryatawa muke yi da abinda manzanni suka zo har sai da gaskiyar al'amari ta zo mana gashi nan yau mun tsinci kanmu ko sun tsinci kansu a wutar jahannama kaga wannan shike nuna maka lalle su ma kafurai mukhatabuna bi ba'dil furuda wa an sabu su ma an nema su ma su zo da shi amma dai a wani hali za su zo da shi shine za su yi shi ne idan suka bude idan suka amshi kilan wannan addinin na musulunci suka shigo suka tabbatar da imaninsu musulmi kawuri dukkan kowa an nema ya aikata abinda aka farlanta abinda ubangiji ya farlanta wa al'ummar shi sai dai wa sai dai shi wannan kawurin koda yayi in dai bai shiga cikin addinin musulunci ba ubangijin shi baya karba haka idan muka koma can abangiji ai yana bayyana fawailu lil mushrikina alladhina la yutuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun kaga wani kwari na azaba ya tabbata ga mushrikai sune wannan mushrikan wanda ba sa ba da zakka kaga yana mushriki ba mu ba amsar zakkar shi amma dai kuma an kiraye shi akan ya ba da zakka a wani hali zakka za ta zamanto mai wajibi idan ya yi ta ubangijin shi zai karba shine idan ya shigo cikin musulunci shi sai ya malamai suke cewa su ma kafurai an ambace su ko ana musu magana akan abinda aka umurci musulmi su ma su zo da shi wannan dalilai ne akan haka shine yake bayyana wa kowane musulmi wajibi ne ya tsaya yayi azumi amma dai fa man shahida minkum shahra falyasum shine ga wanda Allah ya kaddara rayuwa ta kai me yana mai iyawa yana musulmi yace kuma yana baligi ya kai munzalin da alƙalami ya hawo kan shi yace sannan aqilu sannan yana mai hankali kuma qadirun ala sawmi yana iyawa ya azumci wannan wata na ramadan idan baya iyawa an dauke mai a ga malam zai mana babi akan waɗanda aka dauke musu azumin watan ramadan shi sai ya duk wanda a cikin waɗannan mutanen guda hudu ko a cikin wannan asnaf din guda hudu duk wanda watan ramadan ya riske shi to wajibi ne ya azumci watan ramadan babu wani daga kafa da za a yi mai yake cewa wa yu'maru sabiyyu shi kuma dalili akan haka da kai hadisi Abu Hurairah rufi alqalmu an salase an-na'im hatta yastayqizu wal majnun hatta yafika was sabiyyu hatta yahtalim yake cewa mutane guda uku ko sunfin aldan kadam guda uku wanda an riga an dauke musu alqalami sune mahaukaci har sai ya dawo cikin hankalin shi kaga dan kaga aqilu yazu wajibi ne ga wanda zai azumi ya kasance yana da cika hankali wanda ruwa ne wannan an dauke mai wannan yayi har zuwa lokacin da Allah zai sanya ya dawo cikin hayyacin shi yace haka yaro har sai ya balaga kaga ya kawo maka baligun sai in an balaga ake yin azumin watan ramadan yake cewa sannan annabi hatta yastaqil mai barci har sai ya tashi shi ba wa an sabuwa dukkan su an dauke mai har zuwa lokacin da shi sanya ake hada ake kiyasin mai barci ga wanda aka sumar da shi ko wanda ya suma shi ma a halin shi ma dukkan wa an sabuwa an dauke mai har sai zuwa lokacin da ya huro kamar can baya a cikin kitabu salatu ai mun yi bayani akan mai barci koda ya bar sallah ko ya sha sallolin shi wannan sallolin dukkan su ya sha banza zuwa lokacin da ya hulhudo inda minti ɗaya zai yi saura a cikin lokacin wancan sallar to wajibi ne sai ya rama ta wallahu ta'ala a'lam sai yake cewa wa yukmaru bihi sabiyu idha aqaqahu, yace ana umurta yaro da yin azumi indai yana iya yin azumi. Yaro dan shekara 5 7 6 7 dukkan su wannan ana iya umurtar su indai suna iya yin azumi ba don komi ba, saboda idan muka koma zan mu gani yanayin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai riwaya Imam al-Bukhari haka Muslim sun kawo riwaya, sun kasance sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna sanya yaran su kanana su yi azumi, azumin rana Ashura, saboda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umurni akan kowa da kowa ya azumci yinin Ashura. Suke cewa ya kasance yaran mu idan suna muka umurce su yi azumi, in suna jin yunwa suna kuka, yace sai mu kawo musu kayan wasa, sai wannan kayan wasan sai ya shagaltar da su akan yunwar da suke shi. Yace haka muka kasance mu dai. Yace kuma kamar yanda ada ake yi, sai a ce maka a wani kai azumin moda zakai, azumin moda yanda ake yin shi shine sai a kawo kwano, sai a yi tohi a ciki, sai a liki hi a baka tuwo ka ci, idan ka ci tuwo ka koshi ka sha ruwa, sai a bude a ce to yanzu an bude maka azumin ka, ci gaba da azumin ka. Lokacin da aka zo shan ruwa kowa yana nayi azumi nayi, kai ma kai azumin, kai ma a zo a yi bude baki da kai. Duka wannan menene jan hankali ne game da yaro, saboda idan ya girma ibadar ba ta kasance mai kalubale ba, ba za ta kasance wani abin damuwa a gare shi ba, damuwa ya saba, damuwa yana jarrabawa. Alhamdulillah yanzu zaka samu ko ina zaga yaro yana cewa he nayi, kuma yayi dan wani lokaci ya dan sha, ko da an boye an shan dai, idan lokacin da ya kai insha Allah abun ba zai kasance mai tashin hankali ba. Kuma duk wanda ko ya kasance yana yaron shi bai sanya za a yi azumi ba, a sanya shi, to idan ya girman azumin sai kasance mai babban tashin hankali a rayuwar shi. Shi kuma ibada ce wadda take ɗaya daga rukunin addinin musulunci, idan ka barta to kai sakaki akan abin da yake wajibin ka. Malai yake cewa wa yajibu bi ahdi salasati ashiya'i, azumin watan ramadan yana kasancewa wajibi idan aka samu ɗayan ukun wannan abubuwa. Na farko malai yace kamalu sha'ban, shine cikan watan sha'ban, watan sha'ban ya ciki 29 yayi ko kuma a 30 yayi, mu dai watan sha'ban mun kare da shi, yanzu mun fara daren watan ramadan ne, wannan kuma azumi ya zamanto wajibi akan duk wanda Allah ya kaddara mai rayuwa a wannan lokacin. Kuma dalilin haka da kai hadisi marfu'i wanda Abu Huraira ya hutar da shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi fa in gubiya alaikum fa akmilu iddata sha'ban 30, yake cewa ku azumci watan ramadan dan ganin watan ramadan, kuma haka ku ajje wa azumi watan ramadan, ko ku sallace azumin ku na watan ramadan dalilin ganin watan ramadan, dalilin ganin watan shawwal. Yake cewa idan aka buye muku watan, yake cewa to ku tike lissahin kwana 30, hadisi da Imam al-Bukhari da Muslim suka hutar da shi. Na biyu ma yake cewa ru'yatu hilali hilali ramadan, ganin jinjirin watan ramadan kurum yana 29 muka ganshi, alhamdulillah mun shiga he da muka jinkirta ba mu ganshi ba, dalilin an boye mana shi a yinin gari 20 ko dare 29 muka tike 30, ai mun san wata zai huto, idan muka ga wata kurum wajibin mu ne mu ajje duk abin da muke yi mu kama watan ramadan, haka idan muka ga wata mu ajje watan ramadan mu sallar idi. Shi sanya hadisin baya yake cewa sumu li ru'yati wa afturu li ru'yati fa in gubiya alaikum fa akmilu iddata as-salasina. Sai na uku malai yake cewa wa wujudu ghaimin aw qatrin laylat as-salasina yahulu dunahu, yake cewa ayi a samu wani gajimare ko gilgishi ko kuma wata kura irin wannan kurar da zaka samu khasatan a irin gariwa ko kawai zaka samu kura ta tashi ta turbide dukkan garin, yake cewa in aka samu irin hakan a daren 30 kenan, yinin 29 yinin da muke sa ran idan mun hanga za mu ga watan ramadan a wannan daren na 30 a rannan kurum, sai aka samu lullubewar sama gajimare ne ko kuma kura ce wanda zai shiga tsakankanin mu da mu da ganin wata, yace a wannan halin shi ma za mu ajje watan sha'ban mu kama azumin watan ramadan. Wannan idan muka leka za mu ga ni bai daga cikin lissafi, wannan mazhabin Hanabila suna ganin a daren 29 a daren 30 yinin 29 kurum sai mu kirga da kurum mu dauki azumin mu na watan ramadan, ba sai mun jinkirta mun kai kwana 30 ba, mun yi yinin kwana 30 ba, yinin 30 ba. Sai suka kawo dalili da kai hadisin Abdullahi bin Umar, shi ma hadisi ne wanda yake marfu'i, hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim dukkan sun hutar da hadisin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum faqdiru lahu yake cewa ku azumci watan Ramadan danganin watan jinjirin watan Ramadan haka kuma ku ajje watan Ramadan ku sallace idan kun ga watan Sha'ban watan Shawwal yake cewa idan wani gajimare yazo ya sha makance tsankaninku da ganin watan yace faqdiru lahu yace to ku kumtace shi malaman hadisi sun tayi akan abinda ake nihi faqdiru lahu shine ku kumtace shi ki sanya can idan ka koma a can wannan yace wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah duk wanda ubangiji ya kumtace mai a cikin arzikin shi sai ya yi daidai wa daidai abinda aka bashi daidai abinda Allah ya wadata shi da shi sai ya ci yes shine suka dauki wannan faqdiru lahu kamar yanda da yawa daga cikin wa'ansu daga cikin malumai suka tayi akan ma'anar faqdiru lahu aw ay dayyiqu lahu ku kumtace kenan idan an ce a kumtace shine kenan 29 gare mu daren 20 daren 30 ne mun yi yinin ne 29 mun kai daren 30 to dan haka yanzu kurum kenan lisayin faqdiru lahu ay dayyiqu lahu he mu kumtace kurum yinin wannan na 30 sai mu hara he mu dauke shi a matsayin ɗaya da watan Ramadan kuma anan gaba malam zai kawo masala shi ma zai warware wannan magana wannan mazhabin Hanabila kadai suka tayi akan haka sauran jamhurin malumai babu wannan sharhin a gare su sun tayi akan da kai malumai hadisi wanda suka yi istidlali akan haka suka cewa ai abinda ake nihi faqdiru lahu ai ihsibu lahu hatta taktamil al-iddatu 30 shine kulissawa har sai lissahin ya kai 30 sai kun yi yini na 30 kenan idan kuka yi yini na 30 idan rana ta fada an ga wata ba a ga wata ba wannan lissahin shine kenan kamalu sha'ban watan Sha'ban ya riga ya kare yanzu sabon lissahi ne yanzu watan Ramadan ya fara kina wannan sharadi na uku wala wanda ya kawo sharadi ne wanda shafi ko kuma wanda mazhabin Hanabila suka tayi akan shi bai da rinjaye mai rinjaye shine abubuwa guda biyu in ma cikin watan Sha'ban ko kuma a'a lissahin kurum ganin wata daren 29 wannan su suke farlanta mana azumin watan Ramadan duk wanda ya kai wannan lokacin in ma akai kwana 30 ko kuma a'a a ga watan Ramadan a ga jinjirin wata yini na dare na 30 kenan yini na 29 kurum zan mu ajiye mu kama azumin watan Ramadan ya zamanto wajibi akan kowa da kowa wallahu ta'ala alam duk da kasancewa su ma wanda suka musarata suka ce ai idan aka ce a dauke shi haka to ya koma ranar shakka saboda ai ko a yini ayinin 30 ne ayinin 30 ku dauki azumin ku wannan kuma ya koma ranar shakka shine abinda jamhurin malumai suka ce akan shi kuma da kai hadisi Ammar bin Yasir yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man sama al-yawm alladhi yashku fihi faqad asa abul qasim duk wanda ya azumi ayinin da ake shakka akan shi to ya saba wa baba al-qasim shine sallallahu alayhi wa sallam hadisi ne wanda yake ingantacce wanda Abu Dawud da Imam Nisa'i haka Imam Tirmidhi suka hutar da shi a cikin sunanansu sai malai yake cewa wa idha ra'a al-hilala wahdahu sama idan yaga a cikin gari aka samu mutum ɗaya lakkan yaga watan azumin Ramadan yace to wannan mutumin zai yi azumin shi ko an karbishe da shi ko mutane sun yi azumi tare da shi ko ba su yi azumi tare da shi ba in dai shi ya gani to wajibi ne ya yi azumin shi dalilin su sun dauki hadisi Abu Hurairah wanda muka karanta da su sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi ku yi azumi dan ganin wata haka kuma ku ajje azumin watan Ramadan dan ganin watan Sha'ban to suka kawo wannan dalilin duk da kasancewa fada mafi rinjaye wanda da yawa daga cikin malumai suka tayi suka ce a'a azumi bai lazantuwa akan shi dalili saboda ai shi ba shi zaman kan shi yake ba zaman al'umma yake ya gani ya kai shaida shi ba adali bane ba sarki yace bai amsar shaida shi shikenan shi ma hebu ta mutane dalilin hadisin Aisha hadisi ne wanda yake marfu'i wanda Imam Tirmidhi haka Imam al-Baghawi ya hutar da shi hadisi ne wanda isnadin shi hasan Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sawm yawmu yasumun nasu yace ai azumi ai shine ranar da mutane suke azumi in an ce an gani sarkin garinku ko gwamnatin garinku ta ce an gani a dauka wannan ita ce ranar da zaka dauki azuminka yace wal fitru yawma yafturuna kuma haka ajja azumi ranar da aka yi umurni ko ranar da aka samu an su shaidu guda biyu sun gani jagora na al'umma yace na yarda ku innan shaidu ne adalai ku tahi ayi shaida an ga wata kowa ya aje yace wannan ita ce ranar da kowa zai aje azumin shi kaga wannan ita ma masalan ta saba wa mazhabin Hanabila wa da mafi rinjaye ko da shi kadai ya gani to babu hira ya dau azumi kai labari zai yi in dai an karbi abin da yazo da shi aka yi shela za ya dauki azumi in ba yi ba to shikenan shi ma fa biha wa ni'mat sai ya sha wannan yinin nashi lokacin da kowa yace an gani sai ya dauka shi wallahi ta'ala a'lam yake cewa fa in kana adilan saman nasu bi qawlihi idan wannan mutumin daya wanda ya ga jinjirin watan ramadan yazo ya bada labari yace yaga jinjirin watan ramadan yace to in dai ya kasance adali ne ba fasiki bane ba a taba samun shi da yi ma wani kasafi ba ana kyautata mai zato yace to saman nasu bi qawlihi mutane za su yi azumi dalilin kwatashi wannan kuma da kai dalili akan abin da yawa kana na Abdullahi dan Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi hadisi ne wanda Imam Abu Dawud haka Ibn Hibban suka wutar da hadisi ne wanda yake ingantacce isnadin shi isnadi ne wanda yake hasan yake cewa tara annasu alhilala yace mutane sun yi ta duban watan Ramadan an yi ta yi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin su hadda kai babana wanda ya hina alkhairi ga su Abubakar yace amma dai ba wanda ya ga wannan watan yace in ba ni ba da na ganshi yace he nazo na bayyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labari anni ra'aytuhu tabbas ni naga jinjirin watan ramadan fa sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace to zamu yi azumi shi ma yayi azumin wa amara an-nasu bi siyamihi ya umurci mutane kuma su kowa ya tashi da azumi gobe aga wannan shi yake baka dalili shi yasa jami'an malumai suka tai akan dukkan in mutun dai yazo yace ya ga wata in dai adali ne to ana karba kaga ba wanda yake ke hudda tsammanin adalcin Abdullahi dan Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi asalin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mazhabin mu na ahlus sunna wal jamaa dukkan su adalai ne duk abin da za a ce maka sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wada to kurum ka tabbatar sai dai idan ya kasance a hanyar da aka samu wannan wadar tashi hanya ce ta wani makaryaci ko wani wanda ba mu aminta da shi ba wurin karba hadisi ba sai mu ce a wannan magana amira ta gishi amma dai in dai za a ce maka sahabi ya wada isnadi ne wanda yake ingantacce daidai yayi babu ƙarya a cikin abin da ya wada saboda ba za su yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba kage ba abinda ba haka ba kuma da kai riwaya ta wannan duk da riwaya ce wanda take da'ifa balaraban kauyen da yazo ko mutumin wannan mutumin karkara da yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ai ya ga wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umurni da a dauki azumi wannan hadisi ne wanda yake wannan kadai ya wadana sama da ya kasance mana shaida malaike cewa wala yuftiruna illa bi shahadati adlaini sai dai kaga an baka lamarin in ganin mutane mutun daya ya wadata su amma dai ba za a iya ajje azumin watan ramadan ba sai an samu shaida adalai guda biyu dalili akwai hadisi na Zaid bin al-Khattab Abdurrahman bin Zaid bin al-Khattab yace daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadi musu fa in shahida shahidani fasum wa aftiru idan aka samu shaidan mutum biyu to ku dau azumi kuma ku ajji azumin ku dalilin haka suke cewa ajji azumi tunda shi wancan an samu dalili na lalle shaidan mutum dai adali tana iya tabbatar da a dauki azumi a dukkan al'umma amma dai ajji azumi wajibi ne sai an samu shaida adali mutum biyu sannan a ajji azumi dalilin haka da kai mazhabin na malikiya suke bayani suke cewa tunda idan ka dauka zaka gani masalan shin azumi shedu ake bukata afwan shi su masu zawwa sheda ce suke yi ko kuma a labari ne suke badawa akan haka malaman fiqh suka samu sabani a sheda ce ko kuma labari ne shi sanya Imam al-Qarafi idan ka koma cikin al-Furuq zaka samu hede cewa ina bibiya in samu bambanci tsakanin sheda da labari yace hede nayi wata 8 ina neman wannan ilimin yace in naga wani malami wanda yake sama da ni he na tambaya in ya fadi mini sai in ji kai wani abin ma har yanzu akwai shubha a cikin shi yace shekara 8 ne ina neman ilimi in bambance tsakanin shaida da labari shi sanya malikiya suke shaddadawa wurin shaida asalan malikiya suna cewa idan ya kasance ganin wata na ajja azumi yace bu su yarda da ya kasance a samu shaidan mutum biyu suka ce yo ya za a yi in dai ba wani gajimare aka samu ba abin ya boye game da mutane waɗansu mutane guda biyu suka zo suka bada labari yace a wannan halin muna iya karba ai ce amma dai sama tarai a ce wai mutum biyu a hede in ji al'umma za ta zo ta ce a ta gani a wannan halin sai mu dauka saboda irin tashaddudi na malikiya da suke yi wurin ganin wata ko kuma wurin shaida shi kuma a duk al'amari ubangiji ya riga ya sanya da kwai shaida shi sun ya wanda suke daukan a'a ai ganin wata labari ne suke cewa mutun daya lakkan idan yazo ya bada labari ana iya dauka a gani a dau azumi kuma haka aje suka ce koda mace ta gani ita ma tana iyawa tunda labari ne ita kuma shaida ubangiji ya bayyana wa wastashidu shahidain min rijalikum sai an samu mazaje guda biyu wanda ana kyautata musu zato a tahiyya al'umma su ne suke iya zawwa su shaida idan ba a same su ba fa illam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna min shahada'i wannan a wurin bashi kenan ba a wurin ganin mata ba suke cewa idan ba a samu ba shaidu guda biyu ba mazaje wanda ana kyautata musu zato sai a nemi namiji daya a samu mata guda biyu shi ma menene yace ubangiji ya bayyana mana hukumin hikimar yake cewa anta zilla ihdahuma fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra dai idan ta mance sai ta tunatar da daya wannan haka ubangiji ya tsara masa shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana musu aka tambaye shi aka ce ai manzo Allah ka ce naqisatu aqlin wa dinin ai su mata masu tawaya ne bangaren addini masu tawaya ne bangaren hankali manzo Allah yake cewa eh kwarai ku haka yace tawaya wurin addini alaysa idza hadat almar'atu lam tusalli wa lam tasum yace shi idan mace tayi haila ai an dauke mata sallah an dauke mata azumi sallah kuma ta sha banza shi kuma azumi sai ta rama fa iddatun min ayyamin ukhra yace wannan ai tawaya ce bangaren addini namiji ka gan shi yana haka kullun tun da ya balaga kullun yi zai har zuwa lokacin da zai hada da ubangijin shi yace kuma da aka ce mata mai tawaya hankali ce yake cewa ai in aka zo sheda ita mace sai dai a hada ta da namiji guda daya a samu mata guda biyu a hada ta da a hada namiji da mata guda biyu an tazilla ihdahuma fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra wannan ita ce tawaya hankalinta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wada kina wannan shine yake bayyana mana lalle idan aka samu la yusiruna illa bi shahadati adlaihi ba sa ajji azumin su sai da shaidan mutum guda biyu kamar yadda muka yi bayani akan mas'alar yake cewa wala yusiru idza ra'ahu wahdahu kuma idan mutum dai lakkan zai ga watan ramadan ko da adali ne ba zai ajji watan azumin shi ba ba zai ajji azumin shi ba sai tun ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa li yattaqi ahadukum an yusuma yawman min sha'ban aw yuftira yawman min ramadan yace dayan ku yi tsoron Allah kada yayi azumi daya a cikin watan sha'ban ko kuma a'a yayi azumin watan ramadan ko kuma yayi ajje ya sha azumi a cikin watan ramadan yayi azumi daya a cikin watan sha'ban ko kuma yayi ajje azumi a cikin watan ramadan yace wa an yataqaddama qabla an-nas wa an yataqaddama qabla an-nas falyuftir idha afara an-nas yace ya gabaci mutane yanda mutane suka yi lokacin da suka ce sun ajje azumi ko lokacin da aka yi shela gwamnati tace a ajje azumi shi ma ya ajje inda kai ramuwa akan sherama in kuma babu alhamdulillahi ya kirda ta jeje wannan shine sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa insamu bi shahadati sunaini 30 yawman afqaru yace idan suka yi azumi da shaidar mutum guda biyu tsawon kwana 30 sai su warware azumin su wannan yana bayani ne akan waccan mas'ala wa in kana bi gaimin aw qawli wa'idin lam yufṭiru illa an yarahu aw yukammilu al-iddah yake cewa idan ya kasance da kai wani giligiji wanda ya hana ya sha makance mana gadin watan ko kuma hodadde daga cikin su wani ne yazo ya bada labari a daren 29 ko a daren 30 shi kuma watan bai tsaya ba yazo ya bada labari lalle an ga lalle shi ya ga wata alhali bai ga watan ba yace lam yufiru ba za su ajji azumin su ba illa an yarahu aw yukammilu al-iddah sai dai idan sun ga watan ramadan watan sha'ban watan shawwal afwan ko kuma su cika lissafin su na kwana 30 kaga wannan idan ka dauki wannan siyakin wannan magana ta warware wannan sharadin na uku wanda idan an ganshi za a dauki watan ramadan za a dauki azumin watan ramadan saboda a wannan ranar shakka ne ranar yinin 30 ne ba a ga wata ba saboda gilgije ko wata kura da ta taso sai wani yace a ai fa dayyuku ai ga abinda manzo Allah yake wadi shine ku kumtace kurum ku yi wannan yinin na 30 ku dauke shine yini na harkon watan ramadan shi kuma wannan ya saba wa hada ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana ce ta shakka to shine a wadanda suka yi suka ce to inda za a yi lissafin wannan yinin na 30 yinin wannan na 30 sai suka dauke shi a matsayin shine ɗaya na watan ramadan yin su sai suka yi azumi sai watan ramadan sai ya kai 29 idan ya kai 29 kenan nawa gare su 30 gare su yace to ba za su sha ruwa ba za su ajji azumin su ba sai su ƙara lissafi in sun ga wata a wannan yinin na 29 tunda su ana 28 su 29 gare su yace sai su cike lissafin 30 sannan su warware azumin su sannan su aje azumin su in kuma shi dai wannan magana ita take warware wannan sharadin na uku wanda malam wanda ya kawo mana wallahu ta'ala alam yake cewa mu kokari mu kammala bakara din da take yace wa in ishtabahat al-ashhur 'ala al-asira wani ne ya huta fagen yaki sai aka kama shi a matsayin fursunan yaki yake cewa sai watannin sai suka rikice ne ya garsa lissahin mun shiga watan ramadan ko mu shiga watan ramadan ba ko kuma a watan ramadan ya huce ko ma bai huce ba yake cewa ta harra sai ya kirdada sai lissahi kai ina kyauta zatan kurum wannan watan shine farkon ramadan lokacin da ya kyauta zatan a lokacin nan zai fara watan zai fara azumin shi na watan ramadan musama sai azumci watan shi na ramadan kwana 29 ya warware azumin shi yace fa in wafaqa idan ya dace ash-shahra da azumin watan ramadan aw ma ba'dahu ko kuma abin da yake bayan watan ramadan ajza'u yace ya wadata su bi kamar yadda muka yi misali a lokacin da muka fara karatu shine da za a kama shi sai yayi lissahin yace a ni ina kyauta zan daya ga watan sha'ban ko bi ga watan sha'ban aka kama ni da aka kama shi a wannan wata aka gaishe aka like shi kasa ce wanda ba ta musulmi ba wanda zai bashi labarin lalle watan ramadan ya shiga kurum sai yake lissahi kuma wurin ko ya kasance wuri ne mai duhu bai iya tantancewa rana ta fada ko bata fada ba kurum sai ya kirdada idan ya kirdada ya ce to ina kyauta san nayi kwana 30 anan yanzu watan ramadan ya shiga kurum idan ya kirdada sai ya fara azumin shi yace idan ya dace da lalle da yake watan ramadan ya fara kuma ya ajiye lokacin da al'umma ta ajiye alhamdulillah wannan ya wadata sai haka da mu ajiye su idan kuma bai dace ba ya kasance abin da yayi bayan watan ramadan ne kenan an fara watan ramadan da ɗan kwanuka ko kuma a bayan watan ramadan in ma ya riga ya shude shi ya fara azumin shi na watan ramadan yace yayi daidai kuma ubangiji ya karba sabida a wannan halin a matsayin ramuwa yake ita kuma duk ibada in ma ta kasance adabun au qada'un yinta a lokacin da aka ce maka yinta ko kuma ta kasance ramuwa ce kuma kowace kai ubangiji yana leƙawa yaya me ya sanya ta kasance maka ramuwa ubangijin ka yana karɓar kayan shi in ma kuma ya aka yi dai kana da lailahin dai kuskure in da gangam ne ka barta amma dai ita wannan ibada ubangiji yana karɓar ta saboda an riga an farlanta ko an riga an lamuncewa umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su yi ibada lokacin da aka umurce su in bin samu damar yin ta a lokacin da aka umurce su ba za ta kasance musu ramuwa kenan wannan ibada kenan in bayan watan ramadan ne ta kasance ramuwa in kuma kamun watan ramadan ne shine malai yace wa in wafaqa qablahu idan yayi dace kamun watan ramadan ne ya azumci watan ramadan din yace lam yujzuhu wannan azumin da yayi bai wadata sabe ba idan ya huto aka bashi labari yayi lissahi ya gani kamun watan ramadan ya azumci watan ramadan wannan ibada wajibin shi ne sai ya sake ta kamar misalin wanda ne zai zo yayi sallar asar kamun lokacin da ya shiga irin mafi yawa gangancin da muke kamun lokacin la'asar ya shiga sai ka gani an tada sallah an zo an sallace ta wannan shine malam Bahaushe yake cewa binne ita kuma binne ba lalle ta bada abin da ake so ba wani sa'in mafi yawa konewa take yi da haka in kai sallah kamun lokaci to wannan sallar ba ta yi ba kun da ka jinkirta ta lokacin da kai gab da huta kai ta ka yi samun lamanin lalle ubangijinka ya karba ita da amma sallah in dai ka samu ko raka'a dai ka samu kamun lokacin da ya huta tabbas ka same ta a cikin lokacin da kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana duk wanda ya sallaci ya samu raka'a daya kamun hudawar rana to tabbas ya samu sallar asbahi haka duk wanda ya samu raka'a daya kamun rana ta fada to tabbas ya samu sallar la'asar a cikin lokacin da wallahu ta'ala alam duk da kasancewar malaman mu sun raba da kai lokaci wanda yake muhtari da kai lokaci wanda yake daruri amma dai in kayi ta a cikin lokacin da sai dai kuma he dai abu baya a gabi me ya sanya ka jinkirta ta har zuwa wannan lokacin in ya kasance da gangam ne to ya shigo wajibi ne ka nemi kai istighfari ka nema ubangijin ka ya gafarta maka in kuma wani uzuri ne ko barci ne wannan kuma ka sha banza Allah kenan abin da makaranta ne Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muke Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abin da ba ma iya ba Allah ya iya mana ƴan uwa da abin arziki da suke bara adda muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki ƴan uwanmu da suke kwance da iyaye da suke kwance ko gida ko asibiti muna fatan kowa Allah ko mai manzon sauki ya sanya abin da yake juyayi da shi kafara ne muna tawassuli ga wannan zaman da muke dukkan mu an su bukatun wato wanda rai ta kudurce na alkhairi Allah ya tabbatar mata da abin da yake sharri ne game da rayuwa game da addini game da iyali ubangiji ya nisantar da mu da shi ya sabaddala mana da mafi alkhairi a cikin rayuwarmu
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik